O Giabani, goza presido. Se, se, se. DJ Abdullah kan kida
duniya na ban tsoro
samu kudin ka kawai ka kashe karga bari su kashe maka sanda kake nema ba me taya maka ruwa na dukan ka su ko suna daka in baka ci ba su ci maka kai da kudin ka kana haka abu ma sai an saya maka in ka samu kawai ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe
kutuma gura uba yau akwai gura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba kutuma gura uba yau akwai gura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro.
As we dey turn up for the party, each and every day we dey get paid. Money na the skin care dey try maintain. Me dey no go just see my coody shika. Hustle from Monday to Sunday shika. Real life shit to my zero. For that no check on me if you no get check for me. Ina so inji da dira you and a rika koya muye dezenyi. Afani ta kudina. And no say I she na go diga. I tell her to meet me for we say. But she want it to be in your mirror.
Yo akwai gura uba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro
if they keep one I got that too. They don't make a hammer too. They take one me as hammer too. Jail and Salama too. They won't be lost, they won't kill us. Back then, give us show, then give us peanuts. Love is blind, you still won't see love. You buy best, you still won't heal us.
See us as we pull over. With this scatter bulldozer. I feel like to come closer. Because the money, they composer.
Wow, when you shake it to Nagan Kenny, catch a cool magneto Saran Kenny. Muna basu woof woof, you wanna walk and switch a magneto na basu Karan Kenny. Fresh
out. Kutuma, gura uba, yo akwai, gura uba, bambalaga ba amma se jaraba, nga binchin akwai dadi se na daba. Kutuma, gura uba, yo akwai, gura uba, bambalaga ba amma se jaraba, nga binchin akwai dadi se na daba. Wayo Allah, wayo Allah na, wayo Allah, wayo Allah na, wayo Allah, wayo Allah na. Duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na 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 duniya na ban tsoro
goza presido se se se
Abdul on the beat
DJ Abdullah kan kida.